tsohon kaftin din kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles Vincent Unyama da na yanzu Ahmed Musa sunayen su na cikin jerin waɗanda aka zaba domin cin kambin fitattun dan kwallon nahiyar Afirka dangane da wannan zaben ne yasa Ahmed Musa yace yana da kwarin gwiwar cewa shi ko Vincent Unyama na iya lashe wannan kambin a wannan karon yace yana cike da farin ciki cewa sunansa ya samu shiga cikin ayarin waɗanda ake hasashen suna iya lashe wannan kambin wannan shiri karo na uku a jere da sunan Ahmed Musa ke shiga cikin jerin waɗanda suke hankurin samun wannan kambin Nwankwo Kanu shine dan Najeriya na ƙarshe da ya samu wannan kambi a shekarar 1999